de faire bouger la tête parce qu'on est dur dans les flots.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da safiyar yau Lahadi 29 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmusi Garba. An kashe mutane 17 ciki har da mata 15 a wasu harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi sau biyu kusa da juna a wani gari da ke can karkara a Afirka ta Kudu, a cewar ƴan sanda jiya Asabar. An shirya farautu waɗanda suka aikata, a cewar jami'ar magana da yawun rundunar ƴan sanda ta ƙasa Brigadier Atlanta Mate a wani bayani. Waɗanda abin ya rutsa da su sun haɗa da mata 15 da maza 2 a cewar ta. Akwai kuma wani cikin mawuyacin hali a asibiti. Harbe-harben sun auku ne da daren ranar Juma'a a garin Lusikisiki da ke gabashin lardin Cape Kudu maso gabashin Afirka ta Kudu. Wani hoton bidiyo da ƴan sanda suka fitar na nuna cewa harbe-harben biyu sun auku ne a wasu gidaje biyu da ke unguwa guda mai dauke da tarin iyalai a bayan gari. Bangarorin da ke gwabzawa da juna a Sudan na amfani da fadi a matsayin wani makamin yaƙi, kuma yawan kuntata ma wani jinsi ya rubanyu fiye da har sau biyu tun bayan da tashin hankalin ya barke a watan Afrilun shekara ta 2023 bisa ga bayanin UN Women, wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kare muradun mata. Ana amfani da fadi a matsayin makamin yaƙi a ilahirin wannan yaƙin, a cewar Hodan Addu, Daraktar cibiyar UN Women a yankunan gabashi da kuma kudancin Afirka shekaran jiya Juma'a. Wannan tashin hankalin da ake ci gaba da yi ya dada munin irin matsalolin da mata da ƴan mata kan fuskanta a Sudan, inda ake samun karuwar rahotannin aikata fade mai nasaba da wannan rikicin da zaluntar wani jinsi, musamman ma a jihohin Khartoum da Al Jazeera da Darfur da kuma Kordofan, a bayanin da ta yi ta kafar bidiyo daga Sudan ta Kudu. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi gargaɗi jiya Asabar kan illar faɗuwar yaƙin Ukraine, yayin da ita kuma Ukraine ke zargin China da taimaka ma Rasha a wannan yaƙin. Ukraine ta sha shiriritar da kiraye-kirayen China na a zauna kan teburin shawara don warware wannan tashin hankalin. To amma Wang ya jaddada tayin China na taimakawa wajen shiga tsakani don kawo ƙarshen yaƙin. Abu mafi muhimmanci shine a yi alƙawarin ba za a faɗaɗa fagen dagar ba, ba za a yaɗa yaƙin ba, kuma babu wani ɓangare da zai takali ɗayan. Sannan a tashi haikan wajen sassauta al'amarin cikin sauri, abinda ya gaya ma babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kenan. Kafafen yaɗa labaran Lebanon sun bada rahoton cewa ƙungiyar Hezbollah ta naɗa mataimakin shugabanta Sheikh Na'im Qassem a matsayin wanda zai gaji Hassan Nasrallah, wanda ya mutu a wani lugudan bama-bamai da jiragen yaƙin Isra'ila suka yi a kan hedkwatar ƙungiyar da ke bayan gari a kudancin Beirut ranar Juma'a. Rundunar dogarawan juyin juya halin Iran ma ta gaya ma kafafen labaran Iran cewa mataimakin kwamandan dakarun Quds Abbas Nilo Foroshan ya mutu tare da Nasrallah da wasu manyan kwamandojin Hezbollah, ciki har da ƙwararre kan harkar roka Ali Karaki, a wannan harin bam da Isra'ila ta kai ranar Juma'a. Kafafen yaɗa labarin Iran sun ce an kai babban shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei wani wuri mafi matakan tsaro, saboda fargabar cewa shi ma Isra'ila za ta auna shi da hari. Isra'ila ta kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran a watan Agusta. Wani ɗan jarida a Lebanon mai suna Marwan Amin ya gaya ma kafafen labaran Larabawa cewa 'yan Lebanon da dama na fatan kakakin majalisar dokokin kasar wanda dan shi'a ne zai dau wani mataki a siyasance dan samu mafita.
Kullu anna tamanna al'am bi ami yubardir ra'is majlis an-nawab Nabih Birri.
Yace a wannan lokaci hanya mafi inganci ta kawo ƙarshen rikici da Isra'ila ita ce kakakin majalisar dokoki Nabi Bari wanda dan shi'a ne ya gabatar da wata shawarar hakan tunda ya fi shugabannin addinan sauran bangarorin tasiri a ƙasar. A ƙarshe sojojin Rasha sun kai hari kan wata cibiyar lafiya a garin Sami da ke arewa maso gabashin Ukraine da safiyar jiya Asabar, sannan suka sake kai hari a daidai lokacin da ake kwasar jama'a inda suka kashe mutane tara a cewar jami'an gwamnatin Ukraine. Jami'an Ukraine sun ce lokacin da aka kai harin akwai majinyata 86 da ma'aikatan jinya 38 a sashen asibitin cibiyar. Daga bisani dai hukumar kai daukin gaggawa ta Ukraine ta ce mutane 9 sun mutu sannan 10 sun samu raunuka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan makon zamu yi nazari ne akan matsalar yaɗa bidiyoyin sirrici a TikTok wanda aka yi lakabi da annobar TikTok. Batun da ya kusan zama ruwan dare tsakanin wasu matasan arewacin Najeriya ma'abotan dandalin na TikTok, kamar yadda masana ke cewa sai an tashi tsaye kar matsalar takar matasan wannan yanki baki daya. TikTok dai na ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta da ake kallo a matsayin wajen nishaɗi, ganin cewa akwai dandalin X da ake kallo a matsayin wajen tarewar masu ilimi, Instagram kuma a matsayin inda masu yin bidiyoyin neman kuɗi suke, sannan Facebook da ake kallo a matsayin dandalin kowa da kowa. Farko bari mu ji daga bakin fitattun masana masu amfani da dandalin sada zumunta wajen faɗakarwa da yaɗa manufofin cigaba hakan girman matsalar yaɗa tsiraici a dandalin TikTok.
Sunana Jafar Abdulkadir Jega. A gaskiya Halima, irin wayannan bidiyo na batsa da yake fitowa a kafafen sada zumunta na yanar gizo kamar su TikTok da YouTube da Facebook da sauransu abu ne mara daɗi, abu ne wanda za mu ce kawai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwanan nan wani bidiyo ya fito na wata tana bayyana tsiraicinta, ba a yi sati ba, wata ma ta sake fito da nata, ba a yi sati ba wata ma ta sake fitowa, ga dai sunan ba kuma matan kaɗai ba har da mazan. TikTok hanya ce ta kafan sada zumunta kamar kowanne, amma kuma shi kusan in ce sakon ya fi zuwa da wurwuri, shi yasa zaki ga mu musamman arewacin Najeriya saboda lalacewa da gurɓacewar tarbiyya ana amfani da shi wurin tura kalaman batsa, fina-finai na batsa da sauransu. Amma kasashen da suka ci gaba su suna amfani da shi ne wurin kasuwanci da wurin sada zumunta, wurin neman kuɗi, sana'a da wurin sanin abubuwan ma da baka sani ba na harkar technology na zamani.
Jagorar kamfanin sadarwa na Raven Faiza Nasir ma ta yi bayani akan yadda wasu matasan arewacin Najeriya ke amfani da dandalin TikTok.
Hakikanin gaskiya abubuwan da ke faruwa a TikTok musamman yanda ƴaƴanmu ke amfani da shi a arewacin Najeriya, idan ka duba kaman kudu suna amfani da shi ne gurin yada abubuwan su na gargajiya ko kuma wata sana'a da suke yi, wani abu na nishadantarwa ne wanda ke tahowa daga gurin su. Amma namu kawai amfani da shi suke zagin juna, suke bayyana tsarancin juna, suke tona asirin juna. Kai in kana so ka ga lalacewar tarbiyya to ka je TikTok, anan ne zaka ga komai. At some point ko abin ya kai matsayin da wai ana hada group chat ne a zauna ana magana akan tsaraicin wancan da wancan, ana zagin zagin halittar juna saboda tsareken da aka bayyana shi a tsakanin juna. So kage ni abubuwan nan ko yayi yawa ya zama wani irin annoba ne da sai ka rasa ta yaya wannan abin yayi kauri haka har aka kasa gane ta yaya za a yi a shawo kan al'amarin. Abin shine anan tarbiyya ta lalace. Ayan mu ba su san su yi wani abu don su taimaki kansu ba. Kawai dai kowa yana zaune ne dai kawai ya samu na bati kai a cikin wannan shafin zada zumuntan wasu mata da mazan suna amfani da shi wajen wasu abubuwa da suka shafi karuwanci da sauransu hatta neman juna na jinsi. So gaskiya abin yayi muni ƙwarai da gaske, ya kamata a ce a tashi tsaye.
Ko yaya gaban matsalar yaɗa tsiraici a TikTok, masani akan mu'amala da kafafen sada zumunta kuma malami a jami'ar Sarki Fahad na kasar Saudiya Dr. Yakubu Sani Wadili ya ce
gaskiya wannan matsalar tana nema ta zama ruwan dare musamman a al'ummarmu da ba a saba ganin irin waɗannan ba. Akasari matan arewacin Najeriya ko Hausa Fulani musulmai an san su da kunya da kuma kamewa. To kasancewar samuwar wannan manhaja irin su TikTok din da sauran shafukan sada zumunta ya sa mata da yawa yanzu sun ajiye wannan kunya din, suna sharing abubuwa wanda ba su kamata ba, kuma su kansu al'umma dole sai sun hadu sun ba da gudunmawa wajen yadda za a magance wannan matsalar ta hanyar daina yadawa da kuma bibiya irin waɗannan shafukan da ake saka waɗannan da su kansu masu yin irin wannan abubuwan. Idan mutane ba sa bibiyar abin da suke yi ba za su dinga yi ba.
Masana dina ta nuna damuwa akan yanayin girman matsalar kamar yadda za ku ji ta bakin ƙwararriya mai amfani da dandalin sada zumunta wajen koyar da kasuwanci da cinikayya Malama Aisha Bashir Tukur.
Gaskiya wannan annoba ta zama gama gari and a ganin na dalilin da ya sa muke samun wannan bala'i na rashin ajiye sirri ya fara ne da rashin tarbiyya. Tarbiyyar mu a arewa ya lalace, ba ma jin kunyan ido ba har tsohon Allah, ba ga iyayen ba, ba ga yaran ba, ba ga mu al'umman ba, ba ga kuma wasu malaman ba. Tunda aka fara maganin biyan kuɗi ta hanyar social media wato monetization sai muka kara haukacewa. Kowa yana lalle ji dauko abin da ya gani a rayuwar wani ko wata ko a wayan wata ya tura ma kansa ya yaɗa ma duniya, walau dan a ci a wurin sa aka fara gani, walau ko a samu traffic har akai ga biyan kuɗaɗen da ake biya.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu koma ga batun bin tsare-tsaren amfani da dandalin sada zumunta. Shin wasu 'yan Najeriya na bin wannan tsari? Bari mu ji ta bakin Malam Jafar.
Mafi akasarin waɗanda suke amfani da shi a Najeriya ba su damu da abin da ake ce ma community guidelines ba, kawai suna yi ne don su samu followership, wasu kuma suna yi ne don su zama celebrities haka. Shi yasa abin zake ga kawai duk abin da aka samu kawai kara zubi, wasu wurin yin comedy drama sai su sauka layi, wasu wurin tura sakonsu babu tarbiyya a ciki. Ba wai kafan bace take da matsala, a'a, waɗanda suke amfani da wannan kafan su ne suke da matsala. Tunda ita TikTok mutane da yawa na sani suna amfani ita, suna samun kuɗi, suna yin kasuwanci da sauransu.
Na'am, ina mafita. Bari mu fara ji ta bakin Dr. Yakubu Sani Wadili.
Daga gida ma ya kamata a fara maganin matsalar. Kowace yarinya kika gani ai tana da iyaye, tana da ƴan uwa da yayyu da kannai. So sai ki tambaya idan ta yi kuma wanne gidan take komawa ta zauna. To ina iyayenta suke, wanne mataki suka dauka? Tun farko ma wanne mataki suka dauka na ganin ba a zo wannan wurin ba. Yanzu da aka yi wannan mataki suka dauka, to dole sai al'umma gaba ɗaya ta haɗu ta ba da gudunmawa, sannan za a iya gyara wannan ita matsala din. So idan mutum ya sa tsoron Allah duk sai ki ga abubuwan an samu sauki ƙwarai da gaske. Allah ya kyauta.
Kawai dai Allah dai ya kawo mana ƙarshen waɗannan abubuwan da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya. Iyaye suna da muhimmiyar rawa da za su taka na wurin tabbatar da cewa ƴaƴansu da suke waje makaranta, gida, suke amfani da yanar gizo ya zamanta cewa suna bibiya su ga me suke yi, because babu ɗa ko ɗa wanda za ta bayyana tsiraicinta wanda za a ce iyaye suna alfahari da shi, ko ƴan uwa ko abokai ko kuma community ko ƙasa tana alfahari da irin waɗannan mutane.
Sai kuma Malama Aisha Bashir,
hanyar da za a yi kawin wannan shine gaskiya ya kamata mu zauna arewa mu makamu karatun nani. So rashin kunyan da muke yi ba wayewa ba ne. We are guided by principles na addini da al'ada na suke. Idan muka koma muka ɗauko al'adan kunya na kwanshin arewa sai sun kawo sauki. Idan muka koma muka yi aiki da ilimi wani addini, saboda addinin mu a baki take, idan muna yi ba za ma mu kai ga recording waɗannan videos din ba har mu aje waɗannan rashin sanin darajar kanmu da muke yi din, ba al'adar mu bane, ba addinin mu bane, ba wayewa bane. Allah ya sa mu dace.
Bari mu koma ga malama Fa'iza.
Iyaye ku ji tsoron Allah, cewa Allah na nan yana kallon ku, tarbiya na hannun ku, Allah ne ya daura muku wannan nauyi, cewa ƴaƴan nan hannun ku suke, kuma Allah sai ya tambaye ku. Sannan kuma su waɗannan matasa, ƴan mata da maza da suka maida wannan abun abincin tuwansu, su sani cewa abinda ba halal bane ba abu mai kyau bane, kuma ya fitar da tsaraicin ka ba wayewa bane. Sannan kuma duk abinda zaka yi na gurin samun kuɗi ta wannan abun ba zai albarka ba. So kira na gare su shine ki shiga taitayin su, su nemi abinda ya kamata a ce su yi ta hanya mai kyau, su bar wannan abubuwan da suke yi wanda bai kamata ba.
Yanzu waɗannan matakai ya kamata gwamnati ta dauka akan wannan matsalan.
Ko kai musulmi ne ko ba musulmi bane, indai kana Najeriya an san mu da tarbiyya, to ya kamata gwamnati ta tashi ta kawo abin da ake cewa tsaro na wannan yanar gizo, wanda za a ce sai an tantance kafin ka fara amfani da shi. Kaman in kika je sil kasashen da suka ci gaba, zaki ga a ce daga shekara 25 zuwa kaza zaka yi amfani da wannan kafan. Ina ga idan aka yi haka za a dan samu sauki.
Ya kamata a ce gwamnati da wasu hukumomi wanda hakki ne akan su su rika duba abubuwan nan da ke faruwa, su nemi yanda za a yi a sa mata wani irin takunkumi wanda zai hana mutanen nan yin abubuwan nan da suke yi na rashin hankali da cin mutuncin juna da suke a shafukan sada zumunta.
A bayan nan dai matsalar yada bidiyoyin tsaraici na ƙara tsananta, inda a cikin ƙasar makonni uku an yada bidiyoyin tsaraicin wasu mata wanda ake zargin ƴan arewa ne ko musulmai, wanda tuni Hizba ta Kano ta cafke wasun su don ɗaukar matakan da suka dace a kan su. To masu sauraro, gabaki ɗaya kun anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bisa nan.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda, kamar yadda muka yi alƙawari a satin da ya gabata. Idan mai sauraro bai manta ba, a makon jiya likita ya yi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikinta a jikin ɗan adam, da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata. Likita, gare ka.
So renal causes kuma on the other hand shi ne abubuwan da za su iya causing kidney failure among from renal reasons. Yawanci nephrotoxins su ne number one. Menene nephrotoxins? Yana nufin koda kenan. Toxins kuma wato ainihin guba a takaice. Guban nan ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha, suke shaga, suke wanka da shi, suke steam a cikin abinci, to yakan je kashe koda, saboda wannan guban nan ya kama kodan da kodan ba dole ya fitarwa da shi ba. Amma kuma ba zallan maganin gargajiya ba. Hatta namu maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayarwa mutane, musamman ga wanda basu kwalance ba a yin aiki na likitanci, sai su je su tamaka wa mutane. Yayin da suka maka musu wannan maganin, kuma in ya kasance cewa suna da underlying infection ko kuma related kidney condition, to sai ya kasance ya wasn't an issue. Musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin, wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycoside. Akwai ƴan uwansu shi gentamicin, akwai amikacin, akwai kanamicin, akwai su neomycin da kuma streptomycin. So duka wannan group of antibiotics ne from aminoglycoside din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyar koda. So ba zalla aminoglycoside ba, akwai other group of medication. So sai sa in baka da lafiya, in baki da lafiya Hajiya, yawan zuwa pharmacy sai magunguna a lafta mutum ya ta sha, yana ganin kamar kawai yana lafiya ne, ba haka bane. Akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam, akwai nephrotoxic drugs haka, akwai ototoxic drugs wanda zai kasance cewa mutum an fara masa allurar sai gaje ya barji sosai, ko kuma koda ta fara samun matsala, ko kuma hanta kona makamci haka. So kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis, glomerulonephritis, necrosis tare da sauransu wanda su ma suka iya ja wannan problem na kidney failure din.
To likita menene post renal causes din nan?
Jigo post renal din nan muna da irin su thromboembolism, shine yayin da aka samu jini wanda ya takura yazo ya kauri a madani kasance ya sake kamar a zo a ce a kunu wanda za a ce sirki kenan to sai da kunu mai kauri to amma ba kaurin bane da amma saboda jini da mai normal ne ba ya kamar ruwa bane ya dan kauri sama da ruwa akwai dan wannan karfin da yake da shi din so amma kuma shi farkon yake yin guda-guda to guda-gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba da su suka makale suka iya causing irin wannan problem din haka ma kuma nephrolithiasis yana under post renal shine kidney stones wannan kidney stones kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia hypercalcemia shine yayin da calcium din jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba ko shi uricemia din a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda wani lokacin ma har kan je gallbladder wato shi tata kenan ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis cholelithiasis among other ones haka so yayin da suka zo suka tafi ne suka fara irin wannan to suka tattoshe hanyar fitan fitsari yanda ya cancanta wallahi mutum zai yi fitsarin amma din kadan koyi da zafi koyi fitsarin akwai jini Allah sauke to duk wannan suna iya causing post renal causes na kidney failure sai kuma da renal tumors shine wanda ya kasance cewa wato kansa kenan na jikin koda shi ma kansa na jikin koda yana interfering ko ince yana yawan shiga al'amari na aikin wannan koda so in ba yi treated din kansa nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyar da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauransu to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure
to a takaice za a iya cewa duka waɗannan su ne alamun ciwon koda
gaskiya ganin cewa wa'innan conditions su suna da yawa da na lissafo a kalla kusan 20 so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai kaga wane yana da kidney failure ba kaman malaria bane za a ce akwai zazzabi akwai jiri akwai ciwon kai akwai ji kaman amai akwai shi kanshi amin kasala tare da sauransu amma ga wa'insu yakan zo musu da alama kamar haka na farko dai fitsari zai zo dan kadan oliguria kenan wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai wasu har sai an sa musu catheter yawanci ko abin da aka fi kenan kana zo asibiti za a samu ka kafeta ba dan kaga rufi tsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta yawan shi ya kai fitan da ya kamata a ce yayi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mu yi bane zai shan ledin filter guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tambaya ina son ruwan ya je musamman lokacin sanyi da an riga an san ba a zo ba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi anuria wanda mutum ma bai fitsarin kusan kwata-kwata gashi nan dai kan babu fitsarin ya riga da rige amma bai cika akwai kidney failure ba acute one ya fi zuwa a chronic one din wa'ansu sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wa'ansu ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine urea din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to akan iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yakan zo wa mutane amma kuma babu wani takamamme alamun da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kidney injury yawanci sai an wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine akan iya cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wacce tana da acute kidney injury
to likita shin wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda
na farko dai yana da kyau kowanne bayan wata shida in mutum yana da hali ya je ana duba lafiyar kodan shi tare da na hantan shi don ka tabbatar maka hantan ka lafiyar ta kalau aka tabbatar maka hantan ki lafiyar ki kodan ki lafiyar shi kalau to ba abin da kake shin dadi to yana da kyau kowanne bayan wata shida mutum ya je ya leka musamman in kasance cewa kana yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da nan fado a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na pre-renal renal da the post-renal in mutum alal misali yana da matsala ne na low BP ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi don ya dan kara masa karfin BP shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu ayyad ana treatment din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti a yi treated din shi yanda ya cancanta in mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi ya kadan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'adan da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi losing jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta in mutum yana da kidney stones ne to kada ya wasa a je a bashi maganin da zai taimaka in yau aikinka aikinki aikinta aikin shi maganin shan maganin gargajiya ne continuously to yana da kyau kasance an guje wa'innan in yau aikinka aikinki ka je ne pharmacy ka rubuta magunguna guda 1 2 3 4 5 7 ka je a baka ka tattirka kana sha kana ganin kamar kana samun lafiya ne to ka kiyaye haka ki kiyaye haka to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawuwa irin wannan matsalan Nevertheless, ba a taba treated acute kidney injury ba a gida ko kuma zo a ce a pharmacy ko kuma zo a ce ka shiga asibiti a maka treatment din sharp sharp. Yawanci sai an ba mutum gado ya tsaya asibiti tsakanin kwana 7 zuwa kwana 10. Wani lokacin ma in dai kasance ana yi ana monitoring ana duba wa'annan levels na creatinine na urea na potassium din kuma still aka ga ba su daidaita ba kuma abin yana muni wasu alamu sun fara zuwa mutum ya fara kumbura jinin shi yana yin kasa BP shi ma yana ta kan hawa baya iya samun bacci tare da sauransu so aka je ayi wankin jini na dialysis na ga ce wankin jini na dialysis wani injini ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai zo ko jini mutum sai ya je wanke shi tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba wanda Allah yayi ya kamata a ce yayi amma saboda rashin lafiya mutum bai samu yayi ba to wannan injin sai ya taimaka gurin wanke jinin sai cire wannan sinadarin da na lissafo a bayan da ba a bukata sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau wa'ansu in aka yi sau daya suka yi sa'a sai kodan ya dawo aiki musamman aka yi treatment usu da kyau wa'ansu sai ayi sau biyu wa'ansu aka yi sau uku akwai wanda suke zuwa sati sai an musu akwai wanda suke zuwa wata sai an musu so mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala in yana da tsari da kanshi in kuma ba ya jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali in ya kasance cewa wannan dialysis din bai aiki ba to ba akan je har a cire wani sashi na koda kuma a cire wannan kodan gabaki daya saboda kodan ta riga da ta mutu ba za ta yin aiki makoma me aka yi wa'ansu akan cire sai a maida musu da ƴaƴan su ne ko kuma a maida musu na kodan da yayi kama da jinin su da rijiki yayi kama da lafiyar su wato aka dauko dono kenan da shi recipient din a gwagwada dai da sauransu har a maida sai ga mutum ya tashi amma yawanci ba cike irin wa'annan surgeries din dai a Najeriya ba a sani na sai dai mun san ko ana yi a wurin su yanki ba wa'ansu kuma gabaki daya ma akan cire kodan nisa a bar su da guda ɗaya sai ga su zo sun mike cikin kwanci hankali da zaman lafiya Allah ubangiji ya kara mana lafiya gabaki daya
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Ya zuka evangelist a iglesia local vendor RN to za mu yi nasiha akan yara waɗanda Allah ya ba mu aikin mu ne na iyaye Allah ya ba mu domin mu kula da su mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu sa su cikin hanyar Allah mu kuma mu tsoron Allah da kuma sanin Allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin Allah da tsoron Allah ya girma da su in ya girma da su to wannan zashi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala abin da yasa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi bane wurin Allah ba shi bane biyan bukata shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaron ka yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi kuma mugunta babu ta to yau wahalar da wake akwai cikin duniya inda gaskiya za mu iya tuwa rashin aiki mu ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu yawancin ba mu cika shi sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama watakila ma har taya su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya ba mu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga shari'a da Allah kuma abin da yasa ya ba mu waɗannan abubuwa saboda yana so al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta ɗaukaka shi za ta yabe shi za ta yi mishi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shi ne abin da Allah ke nuhi zuwa ga kowane ɗan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin damu da yaranmu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.